أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن، سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على البدر المنير، فإنه نور تبدى بالغمام المسلم، وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan majlisi na Masjid Al-Ansar a cikin karatun littafinmu na Mafatihul Khair, littafi na babban malami Al-Allama Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu warhamu. Wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na tara a cikin wannan littafin mai albarka. A yau ranar Litinin 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 8 ga wata na 9 shekara ta 2025. A darasi wanda ya gabata mun tsaya a safaha ta 40, inda muna cikin zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Anas dan Malik radda Allah ta tabbata a gare shi, yana cewa lalle daga cikin mutane akwai mabudan alkhairi wanda suke bude alkhairi, masu rihe sharri, kuma daga cikin mutane akwai wanda suke bude sharri suke rihe alkhairi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, madalla ga wanda aka sa mabudan alkhairi a hannun shi, kuma hallo bane ya tabbata ga wanda aka sa mabudan sharri a hannun shi. To malam ya fara ambato yanda mutum zai zamanto daga cikin mafatihul khair, daga cikin ma'abuta alkhairi, ta hanyar al'amru bil ma'ruf, yin umarni da kyakkyawa, da hani da mummunan abu, birifkin, ta hanyar tausasawa, walinin da tausayawa, wa hilmin da nutsuwa, wa hikmatin da hikima. Sai min zalika, daga cikin wannan, an ya sunnal abdu sunnatan hasanatan wa yashra' mashru'an tayyiban nafi'an yattabi'uhu an-nasu alayhi. Mutum yayi wani alkhairi wanda mutane za su biyo bayan shi akan wannan alkhairin da yayi, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai duk wanda yayi abun kirki aka yi aiki da shi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kutiba lahu mislu ajri man amila bihi, za a rubuta mai kwatam kwacin ladan wanda yayi wannan aikin da wannan abun ba tare da an rage mai shi ladan su ba ko daya. A wani hadisin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mutum daya ta hanyarka, ta sababiyarka, ya hima alkhairi fiye da jajayen ragumba 1000, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zan mu tashi a bakara ta wayan bagilil abdi. Wayan bagilil abdi inda ikhtilatihi wa mu'asharatihi lahum wa mu'amalatihim an yantahiza al-fursata fi ishigalihim bil khair wa an yakuna majalisuhu la takhalu min fa'idatin aw min tahfifi sharrin wa daf'ihi bihasbi maqdurihi. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب وكم اندفع به من شرور كثيرة وإماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد. مالك تيوا وينبغي للعبد كما ياك ما تغباوا مسلمي عند اختلاته لوكا تنديك تودنيا اختلات تودنيا تيموتاني wa mu'asharatihi da inda yake haduwa da mu'amala lahum tare da mutane wa mu'amalatihim an yantahizal fursa fi ishgalihim bi khair. Kenan kikkiawan abu ne gabawon wannan musulmi yayi amfani da damar da yake samu lokacin cudanya da mutane da lokacin mu'amala da mutane yayi amfani da wannan damar da yake samu ami fi ishgalihim bil khair cikin shagaltar da su alkhairi. Kana cudanya da mutane yi kokari ka ringa shagaltar da su akan alkhairi ba akan sharri ba. Kana mu'amala da mutane yi kokari ka ringa nuna musu alkhairi ba ka ringa nuna musu sharri ba. Shine malam yake ni anan wa an takuna majalisuhu la takhalu min fa'idatin aw min tahfifi sharrin. Kuma wajazan zaman shi ya kasance shi wannan bawan musulmi ya kasance ba zai gushe ba sai da fa'ida ko kawar da sharri gurgudan ikon shi shine yake cewa hasba maqdurihi gurgudan iyawar shi gurgudan ikon shi. Lokacin da kake mu'amala da mutane kake cudanya da mutane a cikin wannan majalisin naka da kake zama tare da mutanen wannan yi kokari ya zamanto kana kawo alkhairi a cikin wannan majalisin. Yi kokari ya zamanto a ce kana tunkuɗe sharri gurgudan iyawarka a cikin wannan jarasin ta marra aminkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Wanda ya ga wani abu mummuna ya yi ƙoƙari ya hana wannan abun da hannun shi idan bai iyawa da bakin shi da harshen shi idan bai iyawa da zuciyar shi. To amma abin da yake afkuwa da yawa a cikin wajajen zamanmu na yau da gobe sai kaga kawai zance ne ake yi wanda bai da fa'ida ko kuma bai da amfani. Kai har wata rana ma ya kasance wannan zance ne na allagu yashassan magana ko kuma a zance ne wanda za a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko wanda za a samu zunuhi a cikin shi Allah ya mana tsari. To in muna so wajajen zaman mu su siffantu da al'adab al-islamiyya ya zamanto suna da fa'ida wannan wajajen namu, to dole sai mun yi kokari mun me da wannan wajajen zaman namu hemu gama su da adabul majlis wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada. Ya zamanto ke zaman wannan majlisin namu kawai kullun hira ce zan mu ringa yi mu ringa tashi. Kai kai hira ka zamna a waje kai awa guda ko kai awa biyu ko kasa da haka ma amma maimakon ka samu alkhairi a wannan wajen ko a wannan majalisin da ka zamna sai dai ka samu hasara ko ka samu zunubi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane ba za su zamna a wani majalisi ba irin wannan zaman da muke na fada mutane ba za su zamna ba akan wani majalisi ba kusa ambaci Allah ba kaga babban abu kenan busu ambaci Allah ba kuma hannu busu yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama salati ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa kana alaihim tiratan sai wata hasara ta kasance kawai a gare su a gobe alqiyama fa in sha'a azabahum idan Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya musu azaba wa in sha'a ghafara lahum kuma hallo idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai ya gafarta musu Allah ya gafarta mana. Dan shi yasa ya kamata a ce wajajen zaman su siffantu da adabul islamiyya irin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala irin yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin su husnul istima' kyautata sauraro irin su tajannubul lagu nisanta lagau ya sassazance irin su a nisanci algiba gaddul basar irin su annamima. To duka wannan idan muka nisanci wa'innan ababen abin ki mu nisance shi abin so mu yi riko da shi to sai kaga alkhairi ya same mu barantana babban abin duka wannan abin da yake kawo nutsuwar zuciya a wajaje ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ka zamanto kana mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala idan ka zamna a waje kai awa guda ka tashi kai taya sassan magana to kaga idan baka yi kafaratul majlis ba kana cikin hasara. Dan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alal aqal to mutum in zai tashi yayi kokari yayi kafaratul majlis. Menene kafaratul majlis? Abin da yake kankare kurakuran da mutum yayi da ya sassan maganar da mutum yayi a fada kafin ya tashi daga wannan wajen. Takan yi ka kalli abubuwa, takan yi kayi wani zance wanda ba shi ba. To idan kayi wannan kafaratul majlis Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jalasa fi majlisi, duk wanda ya zamana a wajen wani zama, fa kasra fihi laqtuhu, sai zancen shi ya yawaita, shine laqtuhu. Kaman a larabcin an ce laqtuhu ana nufin as-sautu al-murtafi, ya zamanto da ka zamana kawai kai ake ji daga ne sama a fada kawai shi ake ji yana wannan zancen, to wannan laqtuhu ne. Fa kasra laqtuhu as-sautu al-murtafi, ko kuma dajja kenan mutum mai zance amma yana surutu, ko kuma a al-kalam allazi la fa'ida lahu, la fa'ida lahu wala nafa'a lahu, zancen da bai da fa'ida, zancen da bai da amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya yawaita wannan abun idan zai tashi sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi zalika, sai an gafarta mai abin da ya kasance a wannan wajen zaman nan nashi. Kaga ashe ba karamin alkhairi bane ba mutum in ya zamana a fada idan zai tashi ya ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhanaka allahumma bihamdika, sarki ya tabbata a gare ka ya Allah, wa bihamdika kuma da yabonka ko gode maka, ashhadu an la ilaha illa anta, lalle na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, sai kai ya ubangiji Allah, illa anta astaghfiruka, ina mai neman gafaraka, wa atubu ilayka kuma hallo ina mai tuba zuwa gare ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan addu'a lokacin da zai tashi daga waje sai an gafarta mai kurakuran da yayi a wannan zaman nashi. Kenan kaga alal aqal ya kamata a ce ka siffantu a matsayinka na musulmi da wannan siffa ta nabawiyya ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ita. Na'am. Dajja yawan zance. Surutu. Na'am. A wancan dalunci. Wannan kuma dadun dajja, sadun mai dasa a sama, dadun kenan dajja. Kaman a ce me yake ce ma dajja, kaman surutu wanda kaman haya ishukuwa, shine yake ce ma dajja. Na kenan shine alal aqal mutum ya zamanto yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, domin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shine yake sa zuciya ta nutsu, kuma hallo shine yake saita komi. Amma idan babu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala zuciya sai ta kekeshi, shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fawailul lilqasiyati qulubuhum min zikrillah, bane ya tabbata ga wanda zukatan su suka kekeshi daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ji a cikin suratu zumar fawailul lilqasiyati qulubuhum min zikrillah, yace ulaika fi dalalim mubin, waɗancan wanda zuciyar tasu ta kekeshe su ne a cikin bata mabayyana. Kenan an takuna majalisuhu la tahlu min fa'ida aw min tahfifi sharrin wa daf'ihi hasba maqdurihi, ya kamata a ce ya tunkude sharri gurgudan iyawarshi a wannan majalisin da yake zama. Fa kam hasala lil muwaffiq min hayrat, nawa me dacewa wanda yake wannan abun, wanda yake yin ambaton Allah misali a majlisi, yake umurni da kyakkyawa, yake tunkude sharri, nawa ya samu alkhairai, wa khairin da alkhairi, wa sawabin da lada, wa kam in dafa bihi min shururin kasira, kuma hallo so nawa za a tunkude mai sharruka da yawa. Wa imadu zalika, kuma duka jigon wannan duka, imadu zalika jigon wannan duka, ragabatul abdi, kwaɗayin bawa musulmi fil khairi, ya kamata a ce bawa yana da kwaɗayi wajen yin alkhairi. Wa fi nafa'i al ibad, ya zamanto bawa yana da kwaɗayi a wajen amfanar da bayi. kaga idan kana son alkhairi a zuciyarka kuma hallo kana son amfanar da bayi to kai akwai alkhairi akwai kana daga cikin mafatihul lil khair wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutane akwai wanda a hannunsu an sa mabudan alkhairi su bude alkhairi kuma hallo sirihi sharri to duk wanda yake son alkhairi a zuciyar shi yana daga ciki kuma hallo duk wanda a zuciyar shi yana son amfanar da bayin Allah to hallo shi ma wannan yana daga cikin wanda a hannunsu akwai mafatihul khair khairun nas anfa'ahum linnas inji annabi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin mutane wanda mutane suka yi amfanuwa da shi فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينه ونيته مصممة على السعي بحسب إمكانه واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها ومناسبتها فإنه لا يزال يكسب خيرا ويقدم ثوابا فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينه دكلوكا تند متون يسنيا nufin alkhairi a gaba shine aka ce fa mata kanatir ragaba fil khair din lokacin da kwadayi a cikin alkhairi ya zamanto a gaban mutun ne mutun ya sa wannan a gaba duk lokacin da mutun ya sanya nufin yin alkhairi kenan a gaba niyyatuhu musammima da aniyar shi tabbatatta ko da niyyar shi tabbatatta musammama bi ma'ana sabita tabbatatta ya zamanto mutun yana da niyya tabbatatta ala sa'i bi hasbi imkanihi yana kuma aikata dukkan wannan lamurrukan ta hanya ta gaskiya kenan ala sa'i akan kai kawo bi hasbi imkanihi gulgudan iyawashi wasta'ana billahi fi zalika kuma hallo ya nemi taimakon Allah a wannan a cikin wannan abu duk yanda kake so kai alkhairi ko duk yanda kake so ka taimaki bayin Allah to ka san haka bai yiwa duk yanda kake so ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka san hakan ba zai yiwu ba sai idan ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da al'ummar musulmai yake cewa ihris ala ma yanfa'uka ya kai dan adam ka kwadaitu mana akan abin da zai amfane ka kada kai wasa da shi mana kai riko da al-ahzu bil asbab kenan ihris ala ma yanfa'uka ka kwadaitu mana akan abin da zai amfane ka kada ka tsaya kai wasa mana kai al-ahzu bil asbab kai riko da sababi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah wai ba samun aikin ba idan Allah bai ga dama ba aikin na banza ne ba zai ma amfani ba kenan ka nemi aikin kuma hallo kai mi ka nemi wasta'in billah ka nemi taimako na Allah subhanahu wa ta'ala kenan ruko da sababi kade bai yi dole sai an hada da neman dacewar Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala saboda hoshi ho ya kamata mu sani la haula wala quwwata illa billah ita ce wannan kalma la haula wala quwwata illa billah la haula babu wani dubara ko kuma a ce babu wani home caccanzawa daga hali zuwa hali wala quwwata kuma hallo babu wani karhi ho illa billah sai daga Allah babu wani ho wanda ya isa ya caccanza daga hali zuwa hali daga babu zuwa akwai daga talauci zuwa arziki daga rashin lahiya zuwa lahiya daga da kai ba kowa bane ka kowa ka koma mi ko komin da ba yi da kai kuma hallo sai an yi dawa da kai in to babu wanda ya isa yi wannan abun wala haula wala quwwata illa billah wannan canjin waye yake kawo shi kade Allah subhanahu wa ta'ala wala quwwata ko hallo bakkar wani karhin yin ibada ho he idan Allah ya so sallar da zakai baka da karhin yin ta he Allah ya so fa da azumin fa da zuwa masallacin fa hadiba akwai hikima a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai kiran sallah yana kiran sallah akwai koye shi Allahu akbar Allahu akbar kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma kace ashhadu anna muhammadar rasulullah amma he aka ce me da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta in yace hayya ala salah ayi maza fa aje wajen zuwa sallah hayya ala fala ayi maza aje wajen rabauta zuwa ga samun rabo rabon kuma na duniya da na lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta he kace ala la haula wala quwwata illa billah to babu wani dubara babu wani mai canza lamma hali zuwa hali babu wani karhi sai daga Allah subhanahu wataala kaman kana cewa ubangiji Allah kai ne fa mai ikon wannan dukkan to ka ba mu ikon zuwa mu je mu wannan sallah ka ba mu ikon zuwa mu je mu amsa wannan mu samu babban rabon wannan mu amsa kira kaga shine hikima na in aka ce hayya ala salah hayya ala fala kace la haula wala quwwata illa billah dan shi yasa an ka gani kai zaka gani in ka aje wani in ilimin ne ya hika in karhin ne ya hika in dubara ce ya hika in kudin ne ya hika amma shi a lokacin wannan sallah kawai bai yin sallah wani kai kuma Allah subhanahu wataala sai ya shiryar da kai to kana ga kai da kazo kana yin sallah a cikin jami'i a lokaci da wani ya ji kiran sallah yake zawwa kana ga kai wayanka ne da dubara kai kawo ka wannan wajen kaga ba wayanka bane ba ba dubara ka bace ba a'a dacewa ce ka samu daga Allah da shiriya daga Allah subhanahu wataala fa innahu la haula wala quwwata illa billah falaysa hunaka haulu wa laysa hunaka quwwata illa billah babu wata dubara babu wani karhi babu wani juyawa daga hali zuwa hali sai daga Allah subhanahu wataala kenan wannan shine da malam yake cewa kenan wasta'ana billahi muhimmancin anan mutum ya nemi taimakon Allah dan kana so ma ka taimaki bayu idan baka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ba to wannan da saura iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa atal umura min abwabiha sannan yazo malamurka daga kohohin su wa munasabataha da inda suka dace ana nihim anan ya aikata dukkan lamurka ta hanyoyi na gaskiya shine aka ce wa atal umur min abwabiha yazo malamurka daga kohohin su wa munasabataha da kuma hallo abubuwan da suka dace fa innahu to wannan bawon fa la yazalu yaksubu khairan ba zai guse ba yana samun alkhairai wa yaknimu sawaban kuma hallo yana samun lada zai ci gaba da samun alkhairi kuma hallo zai ci gaba da samun lada summa qala rahimahullah fi bayani awsafi mafatihi sharri wa diddu zalika adamur ragabatil abdi bil khairi yakutahu khairan kaseeran fa in kana ma'a zalika adiman linnusihi lil'ibad la yaqsidu naf'ihim biwajhin min alwujuh wa rubbama qasada idrarahum wa ghishuhum li'agradin nafsiyatin aw aqaidin fasida faqad ata bisababil a'zam lilhusulil madarrat wa taqwitil khairat mala yake cewa summa qala sannan yace shi abdurrahman as-sa'di rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga shi da rahama fi bayani awsafi mafatihi shar a cikin bayanin sifofin mabudan sharri wa diddu zalika yace akasin haka adamu ragabatul abdu fil khair rashin kwadayin bawa shine ragaba kwadayi ko a ce sha'awa adam rashin kwadayin bawa a cikin alkhairi rashin sha'awar yin alkhairi kaji kai baka so kawai kai alkhairi adamu ragabatul audu fil khair yakutuhu khairan kaseera to din me haka alkhairi da yawa zai bar shi kuma so wanda baya son alkhairi to alkhairi da yawa zai bar shi aljaza'u min zinsil amal in kana son alkhairi ka samu alkhairi in baka son alkhairi kuma hallu ba zaka samu alkhairi ba fa in kana ma'a zalika adiman linnusi kuma hallu idan ya kasance tare da haka adiman linnusi lil ibad mutuman da ba ruwan shi ga yin nasiha ga bayu ga nan yana da ikon yin nasiha ga bayin amma ba ruwan shi ba ai la yaksudu nafa'uhum bai buƙatar taimakon wannan bayin biwajahin min alhuju da wata huska daga cikin huskoki ga ya kamata a ce ya taimaka musu ta hanyar kalma ce ma amma ya ki taimaka musu ta hanyar wannan kalmai dan shi yasa aka ce yana daga cikin hatta adabul majalis misali muna zamani a ce nan majalisi ne sai wani yazo yayi sallama yace assalamu alaikum yace da Allah ina ne kasuwa ta kaza ko waje na kaza idan mun ki hadi kuma mun san wajen mun yi lahi yan mun san wajen sare amma kowa sai ya shiru yake dawo eh majalis irshadu dal mutun ya bace ce da Allah ina ce gabas cikin sahara ina ce gabas ina ce yamma ina ce arewa sai shiru ka kyale shi alhali ka sani kai lahi to barantara an ka gwada me ba daidai ba kuma da gangam ne ka gwada me hakan to shine wannan ake niya kana wanda ba a cin more shi ya kamata a karu da shi amma ba a karuwa da shi wa rubbama qasara idrarahum a takan yuma ya nufaci cutar da su su wannan mutanen wa gishihim ko kuma yi musu algushi li agradin nafsiyatin kawai dan gururrukan kanshi kawai dan intiran karan kanshi shi in ya hodi kenan kawai shi kenan hanyar samun shi ta talike da inda ya hodi dukkan al'umma masalan an huta daga cikin matsala amma shi a dandan saboda intiran karan kanshi shi he rike wannan abu sai ga idan ya hodi to shikenan shi hanyar cin abin shi cin shi talike gonda a bari kenan mutanen kawai ayi ta rayuwa cikin duhu kenan wannan shine li agradi nafsiyatin fakat kawai dan saboda yana da al'ananiya ake cewa egoism aw aqaidin fasida ko kuma aqidu na banza faqad ata bis sababil a'zam lil husul al madarat shi bai sani ba ashe ya zo ma kanshi da sababi mai girma al'azam li husulil madarrat zai samu ababan ki ko ababan cutarwa wa tafwitil khairat kuma hallu alkhairai da dama zasu bar shi alkhairai da dama zasu bar shi wa kana haza allazi yusaddiqu anhu annahu miftahu lishar kuma wannan shine zai gaskanta akan cewa lalle wannan mutumin mai irin wannan halin shine mabudin aisharin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani a saman kanshi miglaqul lil khair banda yana bude sharrin kuma hallo miglaqul lil khair sannan kuma hallo yemi yarihi al khair shine mutum yana da dama yin umurni ayi abu ko yana da dama ya hana aqiin abu kawai sai ya qiin umurnin nan na ayi wannan abun na kyakkyawa ko ya qiin wannan hanin na ayi wannan abun za ai abun mummuna kana da ikon hanawa ka ki hanawa da gangam kawai to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam he da rantsuwa yake cewa wallazi nafsi biyadihi naran tsi da wanda raina yake hannun shi Allah subhanahu wataala kin la ta'murunna bil ma'ruf Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko ku yi umurni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar kuma hallo ko da ku hana ayi abun da yake ba shi ba mumuna aw la yushikanna Allah yab'asu alaykum azaban a wata ruwa aka ce ikaban ko kuma yayi saura kiris ko saura kadan to Allah subhanahu wataala ya muku uquba san buku umarni da kyakkyawa buku hani da mumuna saura kiris ko saura kadan Allah subhanahu wataala ya muku azaba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa tad'unahu sannan ku ringa kiran Allah akan Allah yayi muku wannan uquba ko a wannan azabar da ya dora muku akan Allah ya shiri garin ba kuna ta gani ba kun yi umarni da kyakkyawa kun hana kun yi umarni ko kun hana duka ba ruwan ku da al'amuru bil ma'ruf to sannan ku yi ta kiran Allah subhanahu wataala fala yastajiba lakum aw taruwa kace fala yustajabu lakum ku ta roƙon Allah kuma Allah ba zai amsa muku ba a hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi duka sun rawaito shi shine he malam ya rike da adda yace fa na'uzu billahi min shururi anfusina dan haka muna neman tsari a wajen Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin kawunan mu sharri ne ai wannan ga kai ga kai muna neman tsari ya kare mu daga sharrin kawunan mu wannan ibare imani yace fa na'uzu billahi muna neman tsari a wajen Allah ya kare mu min shururi anfusina daga sharrin kawunan an ciro ta ne daga khutbatul haja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khutbatul haja abinda take nihi kenan na'uzu billahi min shururi anfusina ana gaya ma ne akan cewa mu koma zuwa ga Allah mu yi riko da Allah subhanahu wata'ala ba a neman tsari sai a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma hallu ana gaya mana akan cewa ita rai fa kad ta kuna ammaratun bisu kamar da Allah ya ce inna nafsal ammaratun bisu kenan rai fa tana son ta yi abin da ba shi ba rai wata ran akwai sharri tattare da ita an ciro daga hutubal haja dan muhimmancin wannan النبي صلى الله عليه وسلم أقول عبد الحديث مية خطبة الحاجة أقول خطبة الحاجة كما أقول خطبة الصلاة خطبة الحاجة خطبة الصلاة عبد الله بن مسعود يرى الله تتبتها أجريش كتو النبي صلى الله عليه وسلم ما ينا كوي أمر خطبة الحاجة دم مهم جدا كما خطبة الصلاة هي كبارة خطبة الصلاة إن إتتي التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إتتي أكتما خطبة الصلاة التهيات لله كاد أتي التهيا كما عند أكساب الحوسة أكو شدة التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إتت خطبة الصلاة هنا التشهد دون التهيات لله تلك النوع نجيسوا يا تبتك الله سبحانه وتعالى su malamai suka fassara ce dukkan mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wassalawatu dukkan salloli guda biyar su tabbata ga Allah subhanahu wataala ne ake yin su ko in su malamai suka ce a'a wassalawatun nan da aka ce dukkan nau'i na ibada ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wattayyibatu dukkan ibada masu tsarki sun tabbata ga Allah subhanahu wataala assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuha annabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi da rahamar shi rahamar Allah wa barakatuhu da albarkokin shi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi kuma hannu amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah na kwarai as-salihina salihan bayu nagartattu ashhadu an la ilaha illallah na sheda bawo abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na sheda annabi sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma hallu ma'aikin Allah ne koyin su malaman suka fassara suka ce attahiyatu ayance attahiyatu ko lillahi aka ce wassalawatu wattayyibat koyin su malaman suka ce attahiyatu ana nihin al-ibadat al-qawliya ibada ta fada duka ta tabbata ga Allah wassalawatu koyin su malaman suka ce ana nihin nan kuma al-ibadat al-fi'liya ibada ta ayyuka kaman ruku'i sujada da sauransu wattayyibatu koyin su malamai suka ce nan ko ana nihin kenan al-ibadat al-maliya ibada bauta ma Allah ta hanyar dukiya at-tayyibat kullu min tayyibat ma razaqnakum kenan kaga ibada qauliya da ibada fi'liya da ibada maliya kenan wannan shine khutbatus salat shi kuma wannan zancen namu da aka ciro wannan addu'a daga khutbatul haja خطبة الحاجة أحاديث النا عبد الله بن مسعود يجي تشوا أن رسول الله من أيوم كوي أمر إيدا إن الحمد لله الذي دك النوئي نجودي يا تبتك الله سبحانه وتعالى نحمده من أقوده مش ونستعينه من نيمن تيمكنش ونستغفره كم هل من نيمن غفرش ونعوذ بالله كم هل من نيمن سري أوجن الله سبحانه وتعالى يكرم min shururi anfusina kaga mahalli shahid daga sharrin karan kanmu inna nafsal ammaratun bisu kai kana roƙon Allah ya kare ka daga sharrin fa'alhamaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha hujuraha wa taqwaha min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina kuma hallo daga ayyukan mu marasa kyau man yahdihillah fala mudillala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi ai babu mai batar da shi wa man yudlil kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da shi fala hadiyala ai babu mai shiryar da shi wa sharu Allah ilaha illallah lalle kuma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu bai da abokin tarayya wa sharu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma hallo na shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma hallo ma'aikin Allah ne sai a kawo wannan ayoyin guda hudu da suke sura guda uku aya ta farko a cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba aya ta biyu a cikin suratul ali imran inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sana aya ta uku da aya ta hudu a cikin sura ta al ahzab ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima to shine malahi ya ciro daga cikin hutubatul haja ya rihe wannan fakarar ta shi yace bana uzu billahi muna neman tsari a wajen Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'maluna da ayyukan mu marasa kyau wa qala rahimahullah fi khutbatin baligatin lahu an mafatihil khairi maga washarri fakunu rahimakumullah mafatihan lil khairati magalikan lishururi wal afati wa man kana minkum mukhlishan lillah nasihan li ibadillah sa'iyan fil khair bihasabi imkanihi fazaka miftahu lil khair haizul lisaada mana yake cewa wa qala rahimahullah kuma hallo yake cewa Abdurrahman bin Sa'di Allah subhanahu wa ta'ala ya jigan shi da rahama fi khutbati baligatin lahu a cikin wata khutba mai balaga tashi an mafatihil khair wannan khutba an yi ta ne akan mabudan alkhairi washar da mabudan sharri yake cewa fakunu rahimakumullah ku kasance ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya jigan ku da rahama ya muku rahama ku kasance mafatihan lil khairat ku kasance mabudai ne na alkhairi masu bude alkhairi ne magalikan lishurur ku kasance masu rihe sharri ne wal afati ku kasance masu rihe bala'i ne idan bala'i ya taso kuna da halin kashewa ku kashe ku rihe wannan kohokar bala'i ya shigo faman kana minkum duk wanda ya kasance daga cikin ku mukhlishan lillah mai ihlasi ga Allah mai tsarkake ayyuka ga Allah shi kadai nasihan li ibadillah mai yi wa bayin Allah nasiha sa'iyan fil khairi mai kai kawo a cikin yin alkhairi bi hasbi imkanihi gurgudan ikon shi ko gurgudan iyawar shi fa zaka miftahu lil khair ai wannan shine mabudin alkhairi haizul lisaada mai samun farin ciki ko mai samun jin dadi wa man kana bi khilafi zalika fa huwa miglaqul lil khair wa qad tahaqqaqat lahu ash-shaqawa to wa man kana bi khilafi zalika duk wanda ya kasance akasin haka ne kwa bai ba ruwan shi da ya bude alkhairi sai dai ya bude sharri ya bude bala'i kuma hallo yana abu ba dan Allah ba ba ruwan shi da nasiha ga bayin Allah ba ruwan shi ga al'amuru bil ma'ruf ba ruwan shi ga kai kawo yin wajen taimaka ma mutane a cikin aikin alkhairi sai yake cewa faqad tahaqqaqat lahu ash-shaqawa ai wannan an kana neman shaqi dan wahala ash-shaqawa wahala to wannan shine Allah ya raba mu da wannan tabiyo nan akwai lokuta da ya kamata a ce an yi ba a yi ba dan saboda za a shiga wani zance sabo kuma da wawo ne ya kamata a ce an kawo ta an hata matbai wajen buga littafi ba a sa ta ba kama a ce wa minan nasi man iza ijtumi'a bihim fi majalisihim harisa ala ishgalihim fi ma yanfa'uhum wa fi dinihim wa dunyahum anan malan zai yi bayani ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta sai ya fifita a tsakankanin halittun daban-daban sai kaga fannasu haza hazzuhu malun waza ilmun waza ka makarimul akhlaq kowa da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi to a ciki ne yake cewa minan nas daga cikin mutane akwai wanda man iza ishtumi abihim idan an hadu da su fi majalisuhum a cikin wajajen zaman su harisa ala ishgalihim fi ma yanfa'uhum zaka ga su kwadayin su kawai su shagartar da mutane akan abin da zai amfanar da su sun ana zama da su akwai wanda kawai in ka zauna da su su kawai kullun zancen abin da zai ma amfani suke ma dinihim a cikin addinin su ko duniyahum kuma hallo a cikin duniyar su an yi abin da za a ci gaba a duniya kuma hallo an taba bangare na addini na lahira wanda in kana zama da su a cikin mutane akwai wanda mutanen su haka ne wa minhum kuma hallo amma a cikin mutanen fa man yashguluhum bima yadur akwai wanda zai ringa sassu ringa shagaltar da mutane bima yadur da abin da zai cutar da kai sun san abin cutarwa yake amma kuma hallo sai su ringa sa mashi a cikin zuciya to a cikin mutane akwai wannan wa mala yani da abin da bai dame ka ba bai shahe ka ba sai su ringa kwatsa ka a cikin min husni kuma an ce min husnul islamil mar'i tarkuhu mala yani yana daga cikin kyautar da musulmancin mutum ya bar abin da bai shahe shi ba amma akwai wanda in ka zamana da su kawai su ringa sa ka ringa shiga abin da bai shahe ka ba fa haza harramahumul khair kaga wannan ayya haramta musu alkhairi wa shkahum ya sa sun zama matsiyata ƴan wahala wa minhum hallo daga cikin mutane man yas'a fi taqribil qulub akwai wanda daga cikin mutane yana kai kawo akan ya kusantar da zuciya ya sa zuciya kasu ne santa da juna kenan ya sa mummune su su juna innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum idan koda an yi wani rashin jituwa sai ya je yayi sulhu bai su ya kamata a ce ana magana da wane fa fa aslihu baina akhwaykum kenan shine taqribul qulub wa jam'ul kalima ko wanda in kana zama da su a su so suke a hada kalma ta zo daya ka arrabu wal itilaf ayi hadan kai a samu inyo al ittihad kenan wa minhum amma kuma hallo daga cikin mutane man yas'a fi isaratil fitan akwai wanda shi daga cikin mutane a shi kawai wutar fitina ne kawai yana kai kawo ne ya kura fitina a tsakankanin mutane kenan kaga wannan shine ai miftahul lishari mai bude sharri washikak daga cikin mutane akwai wanda kawai shi kawai so yake ya hafsala sabani a cikin mutane shine ashikak rabuwa sabani wattanafur daga cikin mutane akwai wanda shi kawai aikin shi so yake a ya dasa kiyayya shine tanafur ya dasa kiyayya kawai ya zamanto an rarrabu a tsakankanin mutane wala khilaf akwai wanda a cikin mutane idan ka zauna da su su so suke kawai su dasa kawai sabani da rashin jituwa a cikin mutane al khilaf wa minhum hallo daga cikin mutanen shine aka ce annasu ajnas mutane wanda kake ganin su jinsi jinsi ne anwa anwa ne wa minhum daga cikin mutane man yashtahid wanda shi kuma kokari yake yi fi qala ima fi qulubihim na akwai kuskure na rubutu fi qala ima fi qulubihim min al bagada'i qala iba akwai wanda shi kokari yake ya cire qala'i ya cire abinda ke cikin zukatan mutane na kiyayya shi kawai haka yake min al bagada shi kawai so yake kiyayyar da ake yi a barta a dawo kawai a yi soyayya shine ai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhal ladzina amanu ijtanibu kaseeran minaz zann inna ba'da az-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa hazuwa can karshen ayoyi tun daga wani innamal mu'minuna ikhwatun a cikin suratul hujurat ana so a gwada al muslim ahu muslim to a cikin mutane akwai wanda a su aikin su so suke koda mutumin wannan bai da kirki dan kaso shi su gyara ma shi dan kaso shi dan ya zaman to akwai al itilaf su tire abin da ke cikin zukata na kiyayya dan su hada mutane wa minhum hallo daga cikin mutanen man yalhabu fi qulubihim ash-shahana amma akwai wanda daga cikin mutane shi kuma su kuma yalhabu fi qulubihim ash-shahana kawai suna hura wuta kiyayya ne a cikin zukatan mutane yalhabu su hura wuta mai ci mai habbaka ta kiyayya a tsakankanin mutane su hada mutane su rarraba tsakankanin mutane wa minhum hallo daga cikin mutanen man yahussu ala aljudi wal karami was samahati daga cikin mutane akwai mutane arziki wanda suke kwadaitar da mutane ala aljudi akan su yi kyauta shine aljud akace ajwadun nas rasul sallallahu alaihi wasallam mafi kyautan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan wal karam akwai daga cikin mutane wanda suke kwadaitar da mutane akan su yi karamci wasamaha akwai daga cikin mutane wanda suke kwadaitar da ƴan uwansu akan su yi yahiya mana shine as-samaha yahiya ko kuma a ce yelwar zuciya ya zamanto mutun ne surturawa suke cewa kana da tolerance shine as-samaha da larabci wa minhum man yad'u ila al-buhul wash-shukri wal waqahati daga cikin mutane akwai wanda in ka zamna da su su aikin su kawai suna kira ne zuwa ga ayi rowa al-bukhl rowa wash-shukhu suna kira kuma hallo ayi bakon rowa tare da kudai shukhu wa man yuka shuha nafsihi ulai ka humul muflihun wal waqaha hallo daga cikin mutane akwai wanda suke kira zuwa ga ayi al-waqaha mai waqaha rashin kumya qillatul hayat kumya tai karanci ita kuma idan kumya tai karanci ai babu alkhair wani nazimi yake cewa fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya iza zahaba alhaya'u yace wallahi na rantsi da Allah babu wani alkhairi a rayuwa idan kumya ta kaura alhaya'u min aliman to akwai wanda suke kira kawai ayi rashin kumya al-waqaha wa minhum hallo daga cikin mutanen man yatanawwa fi filil ma'ruf sai kaga yana yawan nau'i na aikata aikin alkhairi duk inda ka leka kawai da shi ziyara gaida marasa lafiya yana ciki za a je rakiyar zana'iza da shi za taimakon kaza da shi za yi irin na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko wata koha ta aljanna akwai sunan shi a koho wannan ɗan sarakar gasu ga yana yana ɗan azumin ga yana kaga tanawu a cikin mutane zaka ga kawai sai kaga wannan shi hukumi ko wani bangare kawai lafiya launi Allah sanya mu daga cikin su fi badanihi a cikin jikin shi wa qawlihi a fadar shi akwai ma'ruf wa malihi a dukiyar shi wa minhum hallo daga cikin mutanen nan man la ya'rifu al-ma'ruf wanda akwai wanda bai san kirki ba wanda bai san aikata alkhairi ba wanda bai san umurni da kyakkyawa ba bai san hani da mummuna ba walau qalla kai koda kadan ne fushi baka samu sai ka rasa wai wannan me yake yi na alkhairi sai ka rasa to sharrin nashi yahi alkhairin yawa babu wanda bai zini a duniya matuƙa kai ba annabi sallallahu alaihi wasallama bane ba kai ba mala'ika bane ba wanda sune la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to matuƙa kai ba annabi bane ba ba manzo bane ba ba mala'ika bane ba kana yin kuskure abinda ake son ya kamata a ce alkhairin naka yahi kuskuren naka yawa shine shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza amilta sayyi'atan idan kai abu wanda ba shi ba kai abu mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kokari ka kawo alkhairi bayan wannan mummunan to dan saboda kyakkyawan ayyuka suna tahiyar da mummuna innal hasanata yuzhibna sayyi'at haka ake so to akwai wani cikin mutanen sai ka gani to shi kare nemi alkhairin ma hallo a cikin sai ka rasa walau kalla ko da kadan fala tasal an su'i halihi wannan ayyamuna na kaddaka tambaye akan wannan mummunan halin shi wa minhum hallo daga cikin mutanen man min mujalasatihi man jalasahu ne na mashghulatun bil ghiba daga cikin mutane majalisuhu mashghulatun bil ghiba na'am wajajen da zaman shi sai kaga kawai sun shagalta da tsogomi eh wannan fa da kawai kullun tsogomi ne ake a cikin ta wannan mima da annamimanci wal waqi'a da zargin mutane ko da zagin mutane da ci da zagin mutane ayi ta aibanta mutane ayi ta hodin abubuwan da ba su ba ayi ta lika ma mutane to haka zaka ga wa'insu majalisin nan fin nasi a cikin mutane wa minhum hallo daga cikin wannan mutanen man yunazziha nafsuhu wanda yake tsarkake yake tsantsanin kanshi inji malam bahaushe yake tsarkake kanshi wa yunazziha jullas sai tsarkake kuma hallo wanda suke zama tare da shi wa minhum hallo daga cikin mutane man tuzakkar ruwayatuhu billah wa yu'inul ibad wanda kawai in ka zauna da shi sai ka tuna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo yana taimakon bayi fi maqalihi a cikin abin da zai faɗa wa halihi da yanayin shi ala ta'a akan yin ta'a shi koda bakai ba in ka ga da yanayi lokacin sallah ya dauki sahali lokacin masallaci yayi ya duka ka ganshi ya dan bude karatu yana karatun alqur'ani dole kai ma wataran in jalasta ma'ahu idan ka zauna da shi kai ma hallo sai ka samu wani alkhairi wa ya'muruhum bil qiyam bil huquqil wajiba wal mansuba kaga yana umurtar su da su yi aikin da ya dace na wajibi da kuma hallo wanda aka sunnanta wal masununa aka sunnanta wa minhum hallo daga cikin mutane al musabbitu al hayr daga cikin mutane fa akwai ummi hana al khairi wanda baya taimakawa ayi al khairi ko kuma idan za ayi al khairin ma hallo sai kaga ya hana shine ake cewa al musabbitu anil khairi me hana yin aikin al khairi wa ahwalihi ghair ma'munatun kuma hallo halayen su mahalayen shi wannan mutumin to ba su da tabbas akwai irin wannan mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul qalam hamma zimma sha'in binami manna'il lil khairi mu'tadin asim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zaka same shi hammazin shi kuma Allah ya ce wailul li kulli humazatin lumaza hammazin me zumbude ne me zumbude me nuni ne menene nuni ko cikin mata an yin wannan abu kaga kina zamane da ke da kawaki ko da goraki sai ga wata nan tazo hucewa da aka yi bata iya dar mazane ba zanan yayi sama da kasa sai ki tabota sai ki haka ko kuma daga can hijira ko shikenan dukkan majalisar wajen bikin sai ayi ta mata dariya to kaga ai bone ya tabbata ga irin masu irin wannan abu na'am aka ce hammazim masha'in binamim banda ga sun idan ko hallo masha'in binamim hallo kuma hallo yana yawo da gulma me yawo da gulma masha'in binamim me yawo da gulma manna'il lil khair hallo me hana mutane yin alkhairi mutane suna so su yi alkhairi ba kudinka bane ba amma he ka ringa hanawa ba abun ba naka bane za a bada haice kai barka ka bashi kudi gare kaka bashi shi ma wanda da kake gani ya hika kudi to ba a san irin wannan abun a cikin musulunci kakka zaman to manna illil khair Allah subhanahu wa ta'ala cewa me hana alkhairi mu'tadin me zalimci athim kuma hallu me zinihi so wa minhum daga cikin mutane ne zaka samu almusabbitu anil khairi wanda baya kuzbara kuzari wajen yin aiki a ta alkhairi me bata alkhairi idan za a yi wa ahwalihi wa ahwaluhu ghairu ma'muna kuma hallu ai wannan halayen shi ba su da tabbas fa tabarakallah فتبارك الذي فاوت بين العباد دان هكا البركاتين الله سبحانه وتعالى سنيا ويتا واندا يفيفي تاسكن كانن با بايو هذا التفاوت العظيم وان فيفي كو مي غيرما اي كاغا وان فيفي كو ني افا نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الله تي يعني كوكي ايرين وان حكمتين كان اي بي وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون an hada makahu da wanda yake gani kaga ai ba zai yi ba shine wannan haza tafawutul azim fa haza karimun mallan sai sake kawo misali ci fa haza karimun a cikin mutane sai ka gani wannan ho karamtacce ne akwai karamci fa haza karimun wannan ho akwai karamci alallahi akwai karamci ga Allah wa ala khalqihi akwai karamci ga bayin Allah wa haza laimun wannan kuma zaka ga lalatacce ne a cikin mutane wa haza mubarakun wannan kuma hallu dan albarka ne akwai albarka tare da shi alamani tasala bihi albarka ne mai albarka ne ga dukkan wanda ya kusance shi daga ƙarshen wannan safa ya kamata mu tsaya ganin lokaci abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu gode alkhairi masu rihi sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawa a duniya ya ba mu kyakkyawa a lahira marasa lahiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya marganyen mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kansu ka yalwata musu a cikin kabarin su Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautata makoman mu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka kare mu daga azabar wuta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna na'uzu bika min jahdil bala wa daraki ash-shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina اللهم اكفل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته